A taron manema labaran da hukumomin kiwon lafiyar al'ummar Nijar suka kira ne aka bada sanarwar tabbacin bular annobar cutar sankarau nau'in C a ƙauyen unguwar Malan da ke gundumar murya yankin Zandar, inda tuni cutar ta hallaka ɗaya daga cikin waɗanda suka harbu da ita. Malam Ranau Abashe shine magatakardan ofishin ministan kiwon lafiyar al'umma a wannan ƙasa.
Hudu ga watan Disamba ne muka ji labari. Wannan shekare muka so mu tayi mu tura mutane su je su duba mun su gani menene ke faruwa a cikin wannan gunduma. Da suka je sun tara emulati kwance, da suka haka nan sai aka diba ruwan jikin su na tsarar baya, aka dauko ruwan jikin nasu aka aiko nan wurin inda muke da wata na'ura. Ko da aka diba sai aka gani lalle ka akwai ciwo wanda aka ce ma ciwon dan sankarau. Mun samu mutum 40 wanda suka kamu, kuma a cikin su Allah ya maguda cikawa Allah ji kanshi.
Sai dai wasu rahotanni daga yankin na Zandar na cewa an samu mutuwar mutane da dama a ƙauyen na unguwar Malan a farkon watan nan na Disamba, bayan da suka kamu da wata cuta, lamarin da wasu ke dangantawa da wannan annoba. To amma mahukunta na cewa
to lalle an samu rashe-rashe, amma kasan wanda suka rasu kafin mu je ba mu tabbatar da ciwon sankarau ne ko ba ciwon sankarau bane ba. In dai ba cikin ginin likita ba, muka tabbatar da lalle garsuwar aka yi ta lakatta da wannan ciwo, ba mu iya mu ce lalle wannan garsuwar aka yi ciwon dan sankarau ne. Amma mu da muka ji wannan labari mu shi yasa muka zabura, muka ce to lalle in ka ji ana rashe cikin gari mutane ba su zo likita ba. An samu mutum 12 a cikin garin wanda kafin mu je muka ji labarin an yi rasuwar. Shi yasa muka yi maza muka tadda ma'aikatan mu suka ji suka ga yanzu wannan harkar. Amma ba a samu mutum ba a samu rasuwa 20 ba.
Domin kaucewa bazuwar wannan annoba zuwa wasu sassan kasar ta Nijar, hukumomin kiwon lafiya sun bayyana daukar wasu muhimman matakai.
Ko ina cikin gidan likitoci in ka je mun ajiye wannan magani wanda ake cewa na kariyar annoba. Mun kai wannan magunguna na kariyar annoba ko ina suna nan. Kuma yanzu da muka ji haka nan muka zo da mun ajiye magani na wanda ake cewa rigakafi. Shi ma za mu samu in Allah ya yarda nan cikin kwana 2 kwana 3 can wannan gunduma za a jiba a gani waɗanda ya kamata ba kowa ake ma wannan shaushawa ba. Shi ne kuma mutane suka kamata gani ba dan an akwai wani cewa mu likitoci muna ka'idiya mu ga suwa ne da suwa ne ya kamata a ma shaushawa, dan saboda su ne ciwon yahi damuwa. Yanzu ga yanda wannan matakai da muka dauka muna zato kai sai dai mu ƙara kiran jama'a da su yi maza su tafi gidan likita.
Mutane sama da 2,100 ne suka kamu da cutar sankarau daga watan Janairun 2017 zuwa watan Afrilu a fadin kasar Nijar, inda ta hallaka mutane 120 daga cikinsu kafin daga bisani a yi nasarar shawo kanta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.